matsaloli muna gode su komai da lokaci rabon da yake namu zamu ci bani da korafi ga wanda suke mini tsokaci masu samun baki fama on mata ku fada na ce daya on papa kin ji haushi ku ta sabgana shout out to my own mama masu son suga faduwa ta daidai suga ci gaba na danna riga tayira ta rabbi ya mini ka ta masu son suga faduwa ta sai dai suga ci gaba na mind them sina damuwa adani stop ina damu su find them sina karuwa masaloli muna gore su mind them sina damuwa adani stop ina damu su find them sina karuwa.